Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25/21/16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da Numar da kuma Dalal dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so akan adireshin mu na voahausa.com. Assalamu mu assalamu alaikum barkamu da yau ranar Lahadi 20 ga watan Agustan shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To Sarfilu, kimanin mutane 40,000 ne suka yi dafifi bisa titina a birnin Boston jiya Asabar domin gangamin adawa da na masu ƴancin faɗa albarkacin baki. Gobe Litinin karan farko cikin shekaru 99, Amurka za ta fuskanci hasufin rana, wani abin da ya tsima wato Amurkawa baki daya. Kana hukumomin Afirka ta Kudu sun ba uwar gidan shugaban kasar Zimbabwe Grace Mugabe kariyar diplomasiya da ta bata damar komawa gida yau Lahadi bayan hana ta fita bisa zargin gallazawa wata mai tallata hajar kamfanoni.
To kanin labarin kenan aka ji. Bayan dawowar shugaba Buhari daga jinya a London, kowane fata ƴan Najeriya ke yi wa shugaban?
ƴan Najeriya suna yi masa fatan alkhairi tunda kaga an dawo an yi murna, yanzu inda nake da kai ji kake mutane suna cewa oyoyo oyoyo, ƴan Najeriya fata na gari suke masa dan alkhairi, shi za su shiga ba da yi.
Haka kuma an ayyana karamar hukumar DAS a jihar Bauchi a matsayin wadda ta samu nasarar samar da makewayi da hana bayan gida a waje.
Sai ne wa Allah godiya da kuma yi wa UNICEF da DFI godiya da suka zo suka taimaka maka da wannan abu, ya zama na wannan karamar hukuma a cikin kasan nan ma gaba daya ita ne ta biyu a yin wannan abu.
Haka kuma za ku ji rundunar 'yan sandan jihar Ogun ta kama wani limamin Kirista da sayan ƙananan yara biyu da aka sace domin yin tsafi a wajen wani bikin gargajiyar aka gudanar a jihar Osun. Wani basaraki Oni na Ife ya yi kira ga inganta al'adun gargajiyar ci gaban ƙasa. Za mu kawo muku maimaitar shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo, amma duk wannan sai kun ci ga kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Kimanin mutane 40,000 ne suka yi dafifi bisa titina a birnin Boston jihar Massachusetts jiya Asabar a wani gangamin hamayya da na masu gangamin ƴancin faɗa albarkacin baki da ya haɗa kan masu tsatsauran ra'ayin ƴan mazan jiya da kuma ƴan zanga-zanga da masu jawabai. Jami'an birnin sun yi fargaban cewa kishiyoyin gangamin za su rikide su haifar da tashin hankali kamar irin wanda aka yi a ƙarshen makon da ya gabata a Charlottesville jihar Virginia da ya sanadiyar mutuwar mutane. ƴan sanda sun kama mutane uku jiya Asabar din a wajen zanga-zangar bayan da wato mutane 27 a wurin zanga-zangan bayan da masu gangamin ƴancin faɗan albarkacin bakin suka kammala gangaminsu. Masu gangamin hamayya kuma suka fara watsewa suna tururuwa kan titina kusa da fitaccen wurin shakatawar birnin da ake kira Boston Common. Dubban mutane da suka yi zanga-zangar adawar sun mamaye masu gangamin ƴancin faɗa albarkacin baki da wata ƙungiya da ake kiran kanta ƴancin faɗa albarkacin baki ta Boston ta shirya gudanarwa tun a watan Yuli. ƴan sanda a cikin shirin kota kwana sun yi fito mugama da masu zanga-zanga adawar yayin da suke ƙoƙarin ganin dukansu sun nufi wuri guda. Ba a sami wani tashin hankali ba dai a wannan gangami na Boston, ko da yake an nuna hotunan bidiyo a tashoshin labarai inda ƙungiyoyin masu zanga-zangar adawa da dama suka rika yi wa mutanen da suka sanya hular goyon bayan Donald Trump ƙawanya, suna yi musu kalaman ɓatanci. Jami'an tsaron ƙasar Spain suna gudanar da bincike a garin Ripoll da kuma Menlu yau Lahadi a yunkurin kama direban da ya rabka motarsa kan gungun mutane da ke tafiya da ƙafa makon da ya gabata. ƴan sanda sun killace hanyoyi a wurare da dama da nufin kama Yunus Abdul Yaqub ɗan shekaru 22 ɗan asalin ƙasar Morocco da suke kyautata zaton shi ne kitsa harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 13 da kuma raunata sama da 100. Hari makamancin hakan da aka kai bayan ɗan lokaci a garin Cambrils ya kashe mutum guda yayin da kuma shida suka ji rauni lokacin da wata mota ta kutsa cikin mutane kafin ƴan sanda su harbe su kuma kashe mutane biyar da ake kyautata da tank suna sune suka kai harin kafin su arce daga motar banda Ali Abubakar Abu Yakub ana neman waɗansu mutane biyar kuma da suka hada da wani limami mai suna Abdul Baki El Sati hukumomi sun hakikanta cewa shi El Satin shi ya cusa waɗansu daga cikin waɗanda suka kai harin tsatsauran ra'ayi ƴan sanda sun riga sun kama mutane hudu da suke kyautata tan suna da hannu a wannan hari Iraki ta kaddamar da wani farmaki yau Lahadi da safe da nufin sake kwace Tal Afar wani gari dake gabashin Mosul daga hannun mayakan IS a sanarwar da aka yayata a tashoshin talabijin Prime Minister Hadi Al-Abadi ya shaidawa masu mamayar da cewa ku saranda ko kuwa ku mutu rundunar sojin ƙasar Iraki ta kiyasta cewa kimanin mayakan IS 2000 ne suke mafaka a Al-Afar da karun hadin gwiwa sun ƙara ƙamin harhari a garin kafin kai hari ta ƙasa abinda ya tilastawa dubban farin kaya dake wannan wuri kauracewa garin Tal Afar dai na ɗaya daga cikin yankuna na ƙarshe da Iraki a Iraki da har yanzu ke karkashin ikon mayakan IS bayan kwace binnin Mosul dake tazarar kilomita 80 da babban binnin ƙasar a watan Yuli ba kamar Mosul ba galibin waɗanda ke garin ƴan sinni ne ana kuma kyautata zatan mayakan Shia za su yi tasiri sosai a neman ikon Tal Afar din da ya kasance gida ga resu da kuma dama To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gobe Litinin 21 ga watan Agusta karan farko cikin shekaru 99 Amurka za ta fuskanci hasafin rana wani abin da ya tsima al'ummar kasar. Kwararru sun shawarci mutane su sa tabarau na musamman domin kare idanunsu kafin kallon hasafin sai dai kamar yadda wakilin muryar Amurka Ken Farabo ya ruwaito samun madubin ya zama wani jan aiki Sarah McKnight ta yi tafiya tsawon kilomita 160 domin neman abin da ya zama da wuyar samu a ko'ina a tsakiyar yammacin Amurka wato tabarau dinnan na musamman da za a iya amfani da shi wajen ganin hasafin ranar gobe Litinin
Literally before we even pulled into the blocks they were telling us they were gone they were gone
Tace tun ma kafin mu tsaya a bakin kofar shagunan suka gaya mana sun kare bukatar tabaran dai ya sa kasuwar ta bude musamman a shafin internet inda a halin yanzu nan ne kadai mutum zai iya samun wannan tabarau ya saya
All stores are sold out there is very little way to
Tace sun kare duka a dukan shaguna babu wurin da zaka iya samu ka saya a halin yanzu
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka anan Washington DC Madalla magoya bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari sun yi murnar dawowar sa gida daga jinya a birnin London kuma ko menene fatan su ga shugaban ga wakilin muryar Amurka Abuja Sale Shehu Ashaka da wannan rahoton
dawowar shugaba Buhari Najeriya bayan shafa fiye da kwana 100 ya zo magoya bayan sa cikin farin ciki inda masu hamayya da shi yake ganin da sauraron rana a kaba duk da ma waɗanda suka yi zanga-zangar kira ga shugaban da ya murabus na alakanta dawowar shugaban da sakamakon matsin lambar tasu ne Shin shugaba Buhari ya samu watsakewa don ci gaba da mulki? Daya daga hadiman shugaban a siyasa Umar Waziri Kumu ya ce tabbas shugaban ya samu lafiya.
To baba ya jirgi ya tsaya baba ya sauko da kafansa ya zo ya gaisa da mutane ya shiga mota daga airport har cikin villa. Lafiyarsa ta karu in ka ganshi ni na ganshi na gaisa da shi mun gaisa ya tambaye kana lafiya ne lafiya jikinsa yayi kyau alhamdulillah ɗan Najeriya su ne masa fatan alkhairi tunda kaga an dawo an yi murna yanzu inda nake da kai ji kake mutane suna cewa oyoyo oyoyo ɗan Najeriya fata na gari suke masa dan alkhairi shi za su shiga badai
duk da lafiyar da shugaban ya samu ba za ta yi tasiri ba idan ba kawar da masu yi masa zagon kasa yi ba shine ra'ayin wasu daga magoya bayan shugaban.
Sunana Kabir Ibrahim, Katsina State. Muna da bashi shawara akan ya za a gyare-gyaren matsalolin da aka fuskanta a cikin tafiya. Muna tunanin ya za a kawo gyara akan cikin matsalolin da suka fuskanci baya na al'umman mutane da ake. Na farko mutanen da suke tare da Buhari. Ni ina da masaniya 95 daga cikin su wanda sun fito daga PDP ne kuma su ce cin gajiyar wannan tafiyar tashi hayin kuma su din ba wai sun tsaya akan tafiyar hayin suna tare da APC bane ba suna can kuma PDP suke mai aiki suna da cikin inuwa APC ne amma kuma PDP suke mai aiki dan haka abinda muke fata oye canje-canje mai ma'ana a kasan nan.
Sunana engineer Yakubu Kasim Yakubu, ana ce min Yakubu Yax, handle ɗina kenan a Facebook. Fannin tsaro alhamdulillah mu mun ga canji anan saboda kaman duk mutumin da ya fito daga bangaren arewa maso gabas zai bada shaidan wannan kuma ka gani mutumin arewa maso gabas ne. To maganan wutar lantarki shi dai kan gaskiya da sauki amma muna da kyautata zaton Allah yadda kafin gwamnati nan ta kare abubuwa za su za a samu ci gaba.
Shin shugaban zai amsa kiran masu sanye garan bawul ko kuwa a'a? Magoya bayansa dai da alamu ba su gaji da jiran tsammani ba. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Nigeria.
To a gai da Sale, hukumomin DFID da kuma UNICEF sun ayyana karamar hukumar DAS a jihar Bauchi a matsayin wadda ta samu nasarar samar da makewayi da hana bayan gida a waje. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na da karin bayani.
A wani takaitaccen biki da aka gudanar wanda babban sakatare a hukumar raya karkara da tsaftar muhalli na jihar Bauchi Alhaji Garba Muhammad Magaji ya jagoranta. Ya ce karamar hukumar da sun ta fice ne a fannin hana yin bayan gida a waje.
Wato abin da wannan project ya tabbatar da cewa duk wani local government da muke wannan aiki kowane gida an sa mutane sun samar da makewayi a gidajensu. Sannan ita kuma project din da gwamnati ta samar da makewayi a makaranti da asibitoci da kasuwanni da motor parks. Dan inda ake samun matsala kenan. Misali ba ko yazo yana matsayi ya sauka a motor park ba inda zai tsaya sai ya je waje ne wanda kuma ultimately ko kuda ko ruwan sama zai iya jawo in yazo da wani cuta a jikinsa zai mai da shi inda mutane suke sauri. Akwai doka da daman local government suna da shi na hukunta mutane in sun yi misali wanda yake ta doka ya je bayan gida akwai dokan kai dai an bar shi ne kawai ba amfani da shi. Yanzu wannan project din mun farfado da wannan dokan kuma duk kananan hukumomin da suke aiwatar da wannan aiki su runguma cewa za su fara hukunci da wannan doka din.
A nasa jawabin a madadin gwamnan jihar Bauchi, sakataren gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Nadada Umar ya bayyana godiya bisa wannan nasarar da jihar Bauchi ta samu.
Sai ne wa Allah godiya da kuma yi wa UNICEF da DFI godiya. Na suka zo suka taimaka maka da wannan abu ya zama na wannan kalmar hukuma a cikin kasan nan ma gaba daya ita ne ta biyu a yin wannan abu. Ka san shi bayan gida barkace akwai cuce-cuce da yawa da yake jawowa. To kaga an kare wannan. So wannan babban abu ne an yi ne don duk kananan hukumomi na Najeriya 774 su samu. Yanzu a yanzu da ake wannan ita ce ta biyu. Das. Sun yi wa Allah yadda kuma waka za su kai abin nan saboda su ƴan UNICEF da NDMI gaskiya sun nuna tsayawa a tsaye da gasken gaske kuma a shirye muke kullum mun ƙara ba su goyon baya.
Sarkin DAS Alhaji Usman Bilyamin Usman ya yi ƙarin haske kan nasarar da masarautar tasa ta samu.
Wannan kuma an cimma nasara tare da haɗin gwiwar su ma'aikata na jami'ai na ƙaramar hukuma da kuma masarautun waɗannan masu sarautunmu da masu unguwanni da daidaitai duka sun tsaya sosai ganin kowa a rigonsa an tuni a sakawai an kuma gyara wajen da mutane za su tsaye bayan gida a gida ba sai an fita waje ba. Wannan shi ne abin da ya jawo nasarar wannan.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ya Ubangiji Sarkin Baiwa. ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahi
a gayi da Abdul Wahab rundunar ƴan sandan jihar Ogun ta kama wani limamin Kirista da zargin sayan kananan yara bi da aka sace domin yin tsafi inda ta bayyana shi ga ƴan jarida Hassan Umar Tambul na dauke da ƙarin bayani
rundunar ƴan sanda ta jihar Ogun ta kama tare da gabatarwa taron ƴan jarida wani limamin Kirista a harabar cocin da ake zargi da saye tare da karbar yaran da aka sace don yin tsafi rundunar ƴan sandan ta jihar Ogun tana zargin pastor Samuel Babatunde limamin cocin Travin da Seraphim Church da sayen yara biyu da aka sace kana aka yi tsafi da su da yake magana da manema labarai a cikin harshen Yarbanci pastor Samuel Babatunde harabar inda an katono tare da zakulo gawarwakin yaran biyu da aka ce ya saya naira 50,000 kowannen su ya musanta saye tare da yin tsafi da yaran yace gawarwakin da aka tono harabar cocin na alade ne ba na mutane ba pastor Samuel Babatunde yace ya turbude alade ne don ya kaucewa aikace aikacen shedan sannan cocin ta samu zaman lafiya amma wanda ake zargi da satar yaran da sayarwa limamin cocin mai suna Jarmaya Ademola yace limamin cocin ya biya shi naira 50,000 ga kowane yaro daya da ya sace ya kawo mishi Jarmaya Ademola yace limamin coci pastor Samuel Babatunde ne yace ya kawo mishi yaran biyu akan naira 50,000 kowannen su kuma ya kawo masa ya biya shi commissioner ƴan sanda na jihar Ahmed Ilyasu yace wanda ake zargi da satar mutanen ya tabbatar da ya sayarwa limamin cocin yaran.
On interrogation, he confessed being a serial kidnapper and mentioned a prophet of a white garment church as the receiver of the kidnapped children. The floor of the church was dug as described by the first suspect and parts strongly suspected to be human parts were dug out therein. We have commenced forensic investigation into the case and I want to assure you all that no crime detected will go unpunished.
Commissioner ƴan sandan na jihar Ogun Ahmed Ilyasu yace a lokacin da ake binciken Jarmaya Ademola ya amince cewa shi kasaitaccen mai satar mutane ne kuma ya faɗi sunan pastor Samuel Babatunde da cewa shi ya sayi yaran da aka sato an yi gina a daɓen cocin kamar yadda mai satar mutane ya yi bayani kuma an zakulo sassan mutane a harabar cocin an fara binciken masana don tantancewa Ahmed Ilyasu ya ce ina tabbatar muku cewa duk wanda an ka samu da laifi zai fuskanci shari'a satar mutane musamman yara a Najeriya dai yana son ya zama ruwan dare a Najeriya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
To Allah ya kyauta a gayi da Hassan a wajen bikin gargajiyar aka gudanar a jihar Osun Basarake Oni na Ife ya yi kira ga inganta al'adun gargajiya don ci gaban ƙasa. Ga Hassan Umar Tambul ya dawo mana da wannan rahoton.
Oni na Ife Oba Adeyeye Ogunwusi ya ce yana fatar cewa al'adun gargajiyar ƙasashen Afirka za su yi sanadiyar ɗaukaka tare da ingantuwar tattalin arzikin ƙasashen Afirka tare da ɗaukar darajar ƙasashen Afirka kansu a idon duniya. Oba Adeyeye Ogunwusi ya yi wannan fata ne a wajen bukin gargajiya na Osun Osogbo da ake yi kowace shekara a jihar Osun.
The standard of Osun Osogbo needs to be improved because it is the world's heritage site. We all have to work together as a formidable team. It's a national treasure. It's a national asset for the entire Yoruba race. We can't leave it to Osogbo people about that. We all have to work together. What we're doing here will dovetail to the festival in Osogbo because we started here.
Oni na Ife yace ya kamata inganta bikin Osun Osogbo saboda gadon majalisar dinkin duniya ne mu yi aiki baki daya don inganta shi mallakar ƙasa da ƙasa ne kadara ce ta al'ummar Yarbawa da ci gaban su ba za mu bar bikin Oshun Oshogbo ga jama'ar Oshogbo ba kawai dole ne mu yi aiki tare don ciyar da wannan biki a gaba. Oba Ogunwusi ya kara da cewa ya kamata a kara ingantawa tare da ciyar da bikin a gaba ta yadda zai samarwa jihar Osun da Najeriya baki daya kudaden shiga don haɓakar tattalin arzikin mu. Yace bikin ana fara shi a garin Ile Ife ne kafin a wuce a birnin Oshogbo na jihar Osun. Daruruwan maza da mata dai yan asalin jihar Osun ne ke halarta wannan bikin na Oshun Oshogbo a kowace shekara. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gai da Hassan. To jama'a, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 10:20 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako zamu tattauna ne kan irin tsurar da rikicin Charlottesville na jihar Virginia ya bari, inda gwamnati fada tsakanin masu ra'ayin ganin an fifita fararen fata da kuma masu adawa da su, lamarin da ya kai ga mutuwar wata matashiya ya kuma jikkata mutane da dama. Yau kan wannan batu zamu tattauna. Sunana Mahmud Lalo. To, abubuwa da dama dai sun faru tun bayan rikicin na Charlottesville na jihar Virginia. Amma wani batu shine yadda shugaban Amurka Donald Trump ya tunkari wannan matsala, inda suka ce ya sake komawa gidan jiya bayan da ya kara wanke masu fafutukar ganin an fifita farar fata da masu ra'ayin ƴan Nazi daga laifin rikicin Charlottesville da ya kai ga asarar ran mutum guda. A ranar Asabar din da rikicin ya barke, shugaba Trump ya ki fitowa fili ya ambaci sunan kungiyoyin da ke hankoran ganin an fifita fararen fata, a lokacin da yawa Amurkawa jawabi kan wannan rikici, ko da yake yayi tir da rikicin.
We condemn in the strongest possible terms.
Muna masu Allah wadai da wannan mummunar aqida ta nuna kiyayya wacce ta tada tazoma daga kowane bangare. Wannan abu ya dade yana faruwa a kasar mu. Ba a lokaci na ba, ba a lokacin Barack Obama ba. Abun ya dade yana faruwa.
It's been going on for a long, long time.
Sai dai waɗannan kalaman ba su gamsar da Amurkawa da dama ba, ciki har da ƴan jam'iyyarsa, domin a ce wasu kamata yayi a matsayinsa na shugaban kasa ya fito fili ya kira sunayen kungiyoyin fararen fata da suke so a fifita su, waɗanda ake ganin su ne musabbabin wannan rikici, kamar yadda gwamnan jihar Virginia Terry McAuliffe ya faɗa yayin nasa jawabin.
And I have a message to all the white supremacists.
Ina da sakon da zan faɗa wa masu ra'ayin neman fifita fararen fata da ƴan Nazi da suka shigo Charlottesville. Sakona ba shi da wuyar fahimta. Ku koma gida. Ba ma bukatar ku a wannan yankin. Kun ji kunya.
Shame on you.
Waɗannan kalamai na gwamnatin jihar Virginia sun karasa akai ca akan shugaba Trump, kan cewa ya nuna gazawarsa da ya kasa fitowa karara ya ambaci sunayen waɗannan kungiyoyi. Ta makwanaki biyu bayan da tura ta kai bango, sai shugaban ya ce,
racism is evil.
Nuna wariyar launin fata shedanci ne. Kuma waɗanda suke tada husuma manyan masu aikata laifi ne, kuma ƴan daba ne da suka hada da kungiyar nan ta KKK da masu ra'ayin ƴan Nazi da masu ra'ayin neman fifita fararen fata da sauran kungiyoyi masu nuna kiyayya ga abubuwan da muke mutuntawa a matsayinmu da Amurkawa.
We hold dear as America.
Amma waɗansu suna ganin kalaman na Trump sun makara, lura da cewa sai da ya ɗauki kwanaki biyu kafin ya kama sunan waɗannan kungiyoyi. Sai dai kwana guda bayan waɗannan kalaman, yayin wani taron manema labarai, shugaba Trump ya kuma yi wasu kalaman da wasu ke ganin wani yunkuri ne na sake wanke masu neman a fifita fararen fatar.
A gefe guda akwai gungu guda mara kyau, a gefe ɗaya kuma akwai wani gungu da ya shahara wajen tada husuma, wanda ya fito ba tare da izini ba, kuma cike da niyyar tada tarzoma.
Waɗannan kalamai har ila yau sun sake janyo cece-kuce, lamarin da ya sa 'yan majalisar dokoki da suka hada hadda 'yan Republican irin su Senator John McCain suka soki waɗannan kalamai nashi. Dr. MK Hassan ƙwararre ne a fannin kimiyyar siyasa da ke zaune a nan Amurka. Na kuma tattauna da shi kan wannan takaddama, inda na fara da tambayar shi shin ko me yasa wasu ke ganin tun farko shugaba Trump ya yi jinkiri wajen fitowa ya ambaci sunan kungiyoyin?
Abin da ya sa ya yi jinkiri, akwai magoya bayansa wanda kungiyoyi ne wanda suke da wannan ra'ayi, da kuma cewa farar fata sun fi kowane jinsi daraja. So wannan kungiyoyin suna bayan sa sosai da shugabannin su kamar David Duke. So shi yasa baya son ya Allah wadai da su din. Gaskiyar maganar kenan.
To Dr. kana ga kamar ina makomar Amurka lura da wannan abin da ke faruwa musamman da ya kasance yana da alaka da abin da ya shafi nuna warin launin fata.
To wannan abu ne da zai dau lokaci kafin ya warware aje inda wannan abu ba zai zama matsala ba. Kar ka manta kasar nan an je yakin basasa 1864 zuwa 67 akan araba kasar nan kudu da arewa akan maganan
bayi
cinikin bayi. Abraham Lincoln ya yaki dan kudu da general din da suka nemi araba kasar.
A cikin bayanin ka dauko batun an yakin basasa Amurka inda wani bangare yake su ya bangare daga Amurka wato ina ga jihohi 11 ne. Ina darasin da za a koya a nan idan ka danganta wani al'amari da abin da ke faruwa a Najeriya game da batun masu ƴan aware na Biafra.
To ai ka san yawanci abin da ya faru a tarihin Amurka da yawa yana maimaita kansa a Najeriya. So abubuwan da yawa na Amurka da babban darasi ne ma Najeriya ta koya. Ai managing din abubuwa a ci gaba da zama a matsayin kasa daya kamar yanda Amurka take fama da wannan ka gane ko kuma yanda Ingila take fama da Scotland kullun ana maganan Araba. So shine darasin.
Dr. MK Hassan kenan. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka yi ɗawainiyar kawo muku wannan shiri ni Mahmud Dalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gai da Mahmud kafin mu karkare shirin ga gidan ta dawo mana takaitattun labaran duniya.
Uwar gidan shugaban kasar Zimbabwe Grace Mugabe ta koma gida yau Lahadi daga Afirka ta Kudu inda aka zarge ta da gallazawa wata mai tallata hajar kamfanoni da suka yi fice. Ministan harkokin hulɗa da kasashen duniya na Afirka ta Kudu ya ba uwar gidan shugaban kasar kariyar diplomasiya ne yau Lahadi wanda ya kawo ƙarshen umarnin da aka bayar akan iyakokin kasar na hana ta barin Afirka ta Kudu. Uwar gidan shugaban kasar Zimbabwe ta sauka a Harare da mai gidanta ɗan shekaru 93 Robert Mugabe a jirgin sama na kasar Air Zimbabwe yau Lahadi. Ranar Lahadi makon da ya gabata ne Gabriela Angels matar da ta yi zargin cewa Grace Mugabe ta kai mata hari ta bayyana abin da ya faru da ita a shafinta na Twitter da hotuna da suka nuna raunuka da ta ce ta ji a goshinta da igiyar wutan da uwar gida Grace Mugabe ta buge ta da shi bisa ga cewarta. Babu dai tabbacin lokacin da za a saurari wannan ƙara ko ma yiwuwar kai wannan ƙara gaban kotu. Kimanin mutane 40,000 ne suka yi dafifi bisa titina a birnin Boston na jihar Massachusetts jiya Asabar a wani gangamin hamayya da na masu gangamin 'yancin faɗa albarkacin baki da ya haɗa da masu tsatsauran ra'ayin 'yan mazan jiya da 'yan zanga-zanga da masu jawabai. Jami'an birnin sun yi fargaba da farko cewa kishiyoyin gangamin za su iya rikidewa su haifar da tashin hankali kamar irin wanda aka yi ƙarshen makon da ya gabata a Charlottesville jihar Virginia. Wanda ya sanadin mutuwar mutane, dubban mutane da suka yi zanga-zangar adawa sun mamaye masu gangamin 'yancin faɗa albarkacin bakin da wata ƙungiya da ke kiran kanta 'yancin faɗa albarkacin baki ta Boston ta shirya gudanarwa tun a watan Yuli.
To madalla, masu sauraron mu da wannan kuma ka ƙarshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 na safe a wajen Najeriya da Nijar wato karfe 5 a wajen Ghana, za ku jo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wadda ta na gabatar da shirin da kuma Chubahiro Dirone wanda ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Santos. Ni Sarfil Hashin kuma ke cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.